17:30. That's what they say.
We are here,
and that's what is online.
15 to 17:30. Now,
you know, tell your company. That's the announcement made before. Eh? Before they make Maiduguri own. I've been here since 1 in the afternoon.
You need to shoot court. You need to shoot court. I beg. This is what you're doing. There are three people like animals.
In hasaniyar da tabarke kenan a zurin da matafiya ke jira kafin shiga jirgi a filin jirgin sama na kasa da kenan Abuja. Biyo bayan dogon jira da matafiya suka yi na sama da sa'o'i 5 ba jirgi ba alamar sa. Masu yawan bulaguro a jiragen saman Najeriya dai jinkiri ba wani sabon abu ne gare su ba. Ko ni kaina a cikin ɗaya daga cikin tafiye-tafiyen da nayi a baya-bayan nan. An tsara jirgin da zai jigilar mu zai tashi ne da misalin karfe 2:40 na rana. Amma ba mu tashi ba har sai bayan karfe 6 na yamma. Wannan ma'aikatan jirgin ne ke bada hakuri bayan mun lula sama. Hakurin da kuma bisa ga dukkan alamu galibin fasinjojin ba su lamunta ba.
I buy from Lagos to Maiduguri. They say they are old. I don't already buy you. They are safe today when I reach.
Wannan wani fasinja ne da yace ya sayi tikitin daga Lagos zuwa Maiduguri. Sai bayan da yayi sonan Abuja aka ce ba jirgin zuwa Maiduguri a wannan rana, bayan kuma ya sayo tikiti tun daga birnin Lagos. Ya nemi a maida mai da kuɗin sa, hakan ya gagara. Yasa ya sayi wani sabon tikitin a wani kamfanin jirgin na daban. Wannan ma daya daga cikin fasinjojin ne da naga yana ta gunaguni kafin mu tashi.
Abinda zan faɗa ba su kyauta mana ba, saboda akwai mutane da yawa da suke da abubuwan da ya kamata a azin ba tafi ba an bata mana wajen
karfe
karfe 1 ne ya kamata in tafi. Yanzu ana magana karfe 6, kaga ai an bata mutane.
Kafin dai mu bar nan Abuja, na kebe daya daga cikin jami'an kamfanin wannan jirgi, inda ne nemi sanin ko menene makasudin samun wannan jinkiri.
Ka san cewa maybe hakan zai zama alkhairi. Jirgin ke sa dawo yana kasa cincin, so dole aka canja jirgin. Wani aka bari ya zo sai da jijiya ya dawo yanzu gashi nan a kasa. Zo ka ga jirgin. Kina but there's no way zama mutum kariya. Abin da ke kasa ticket olibi saboda ba zai canju bane. Da jirgin ka kasa fasinja na sauka. Da suna sun gama sauka za a boarding.
Oh, initially ba shi aka shirya ba wannan.
Shi bane. Just I think jirgi dai sam called already they got a schedule. This day affect the whole shipping time.
Kokarin da nayi don jin ta bakin hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta Najeriya bai nasara ba. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.